ne a shine zai zo shi ma zai minti 20 duka dai kowa ya ji maudu'in da ake magana akai shari'a hakika a tafiyar dariqa ta tijjaniya da kuma menene hakika na gaskiya menene kuma masu hakika na ƙarya suke tafiya akai wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake ta kokarin ciritin da kuma abin da ya kamata muridi ya rige assalamu alaikum bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة تعرفنا بها إياه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka manyan malamai manyan wato almajirai da kananun almajirai irina assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah ba tare da nayi dogon gaisuwa na kama kowanne malami da sunansa ba insha Allah kowanne da girmamawa da darajawa duka dai insha Allah saboda lokacin da aka bayar idan ka tsaya gaishe kuma to sai lokacin ya tafi baka isar da abin da kake so ka isar ba kamar yanda Sayyidi Muhammad Nasir gashi yanzu ya tashi amma yana ta kokarin a ƙara mai minti 40 yayi ma ina tsammani to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kamar yanda kuka sani amma ina ganin ufaddilu an ulqi alaikum wa ana qa'im insha Allah ƴan uwa kamar yanda kuka sani wannan manufa da aka yi na wannan taro mai albarka duk kun ji shi daga bakin Mala Hadi a cewan dukkan waɗansu abubuwa ne da suka shafi na dariqa sawa'un bangaren ci gaba ko bangaren da aka samu inhidadi aka samu koma baya shine manufan da muke son mu taba a cikin wannan dan abubuwa da zamu fada wanda kowannen mu lokacin da aka bashi shine minti 20 to hakikatan ƴan uwa ni na fi zan dan karkata kadan didda zan tabo dukkan mawdu'an da wanda suka gabata suka yi musamman shi Shehu Muhammad Nasir mawdu'in da ya gabatar mawdu'i ne hassasi to kuma idan an zo za a taba gurin da yake mana ciwo a yau a dariƙance shine wannan gurin da ya taba din wato idan zamu yi magana ne akan mashakil na dariqa ko kuma in ce mushkilat na dariqa ƴan uwa dariqa Shehu Muhammad Tijjani radiyallahu anhu wanda muke tuciya da ita muke gadara da ita da kuma faidar maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wanda muke tuciya muke gadara muke daga kai a gaban kowaye da sunan cewa mu ƴan faida ne wanda komai bai gane haka ba muna gaya mai na fadin wani mawaki wa cilka shakatun zahirun anka aruha to alhamdulillah dariqa Shehu Muhammad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu dariqa ce wanda ta ginu akan ilimi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana fada a cikin Ruhul Adab littafin da Shehu Ibrahim ya rubuta wannan littafin mafi karanci an ci yana shekara 10 wani kuma aka ce yana shekara 20 da wani abu Shehu Ibrahim ya rubuta wannan abinda maulan mu Shehu Ibrahim yake fada a cikin wannan littafi yana cewa tariqu mahdil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani dariqan mu dariqa ce ta tsantsan falala da neman yardan Allah dariqan mu ussisa bis sunnati an kafa ta ne akan sunnar manzalla sallallahu alaihi wasallama wal furqani an karanta ta ne akan koyarwan alqur'ani to ƴan uwa abubuwa da yawa shi gaskiya idan yazo an ce daci ne gare shi to dole ka fada abubuwa da yawa wanda suke faruwa wanda mu mun sani gangan sharri tafi zaki akan gangan alkhairi duk lokacin da alkhairi yayi aka buga shi to zai yi wahala ka ji jama'a suna yada shi imma ko dan hassada ko dan wani abu amma in sharri aka buga to gangansa insha Allah bugawa daya sai ka ji duk kasa duk gari ya amsa to akwai abubuwan da suke faruwa a cikin dariqa waɗannan abubuwan idan ba mu matasa mun tashi mun gyara su ba mun dubi irin waɗannan matsaloli mun dora hannunmu akan ciwon to babu yanda za a yi waɗannan abubuwan su gyara kansu sai dai su ƙara rikidewa kowa yau ya sani irin halin dariqa yanda dariqa ta shiga cikin wani irin hali ta hanyar waɗansu wawaye matasa wanda ba su san me suke yi ba ba su da alaka da dariqa ta kusa ko ta nesa shedan din su ya raya musu ba za su iya rayuwa ba ba tare da sun saba wa Allah ba, su kuma suna jin kunyar su nuna wa jama'a sun fito suna saban Allah karara, sai suke neman ta ina za su ba wa saban su mafaka, sai suke fakewa da dariƙan Maulana Shuti Janar radiyallahu anhu, wa khassatan sai su fake da faidan Maulana Shu Ibrahim Yas radiyallahu anhu, sai su fake a cikin faida, sai kaga kamar yanda Shuladi ya fada, suna kiran kansu ƴan haƙiƙa ko suna kiran kansu ma'arifa. Dariƙa kayanmu ce mun santa, haƙiƙa gaskiya ce, amma kuma ba haƙiƙa irin ta waɗannan zindiƙai fasikai waɗanda suke danganta kansu da Shu Ibrahim, amma sun ɗauki almakashi na keta dukkan wata alfarma, riga alfarma da Allah ya sa ya ce kar a keta shi, sun ɗauki duk wani guri wato jallayi da Allah ya ce kar a ƙetare su, sun ɗauka sai ma sun shiga ciki sannan za su yi abin da suka yi. To dariƙa ba haka ba ne, dariƙa bai koyar da fasikanci ba, bai koyar da abubuwa ba, akwai abubuwa da suke faruwa waɗanda waɗannan abubuwa hakikatan dole ne a faɗe su, domin ciwo in baka faɗe shi ba ba za a san shi ba ballantana a yi maganinsa. Za ka je misali ku ga abubuwan da suke faruwa kaman a wajen a ce zikiri, wanda da ni na jima yanzu ban gan shi ba, a ce zikiri na mata, ko a je wajen wani ƙauye za a yi zikiri kaga mata sun fito suna zikiri suna buga kaza, na madara ce tana da kyau amma ba da sharadin a haɗu maza da mata ba, wannan iskanci ne. Ko a je wajen maulidi, a je wajen maulidi idan ana yi kaga an haɗu maza da mata, wannan ma bai kamata ba, wannan ba koyarwan Shehu Tijjani bane, ba koyarwan Shehu Ibrahim bane, ba koyarwan shehunanmu bane radiyallahu anhum gaba daya. Sa'annan ko kuma kaga mutun cewon ya dauki abinda sulukin jazabarsa tafi sulukin sa yawa, jazabarka tafi sulukin ka yawa, wannan ma wata babban matsala ce. Ya jazaba za ta fi suluki yawa, misali ne zaka ga an samu ana yaban annabi ana kaza kullun da charbiya annansa zaka ga kullun ana yaba ana, amma an zo wajen sallah, wajen karatun Qur'ani, wajen wani abu sai kaga kawai mutun ya ja baya, wannan zama shiririta. Ka sani wannan ba a dariƙa kake, ba dariƙa kake wa aiki ba, kana yin shiriritan ka ne kawai, dan haka dole ya zamana mutun ya zamanto al'amuransa akwai indibati. Shehu Ibrahim ya ce mutane biyu baya tare da su, a samu majzubi da ya narke cikin jazaba gaba daya. To Shehu Ibrahim ce ban tare da wannan, ko a samu mutum mai suluki ya tafi a cikin suluki gaba daya, bai san wani jazaba ba, bai da wani ɗanɗano na zauki na ma'arifa na sanin Allah. Shehu Ibrahim ya ce wannan mutumin ma bani tare da shi. Mutumin da Shehu Ibrahim yake tare da shi shine ya zamanto saliki jazibi, ma'ana saliki jazibi, duk lokacin da hadara ta fizige ka, to hadarar Allah tana da yawa, so sai ka nemi wanda zai shiryar da kai ce maka to ga maslaki, wanda zai same ka nuna ma yanda za ka yi suluki, sai ka samu shehi murshidi wanda yake cikakke. Da kai uwa hanyar da za a gujewa wannan shine hanyar a nemi ilimi, a nemi ilimi, amma ba ma'arifa irin ta ƙarya ba, kamar yanda aka samu akwai wani an ce ya je ya yi jazaba an yi zikiri ya faɗi, da na ji shi a bakin Khalifa Shehu Muhammad Al-Amin yana magana an ce ya yi zikiri ya faɗi ya ja jazaba ana zakiri zakiri, sai aka ɗaga shi kaman fankan nan haka, sai aka ɗaga shi sauraka, ya ce jama'a fanka fanka fanka, so kunga wannan jazabar tasa, akwai saura, akwai saura gaskiya, hakikatan akwai saura, ya wanda ya jazaba zai san akwai fanka. Kaga in an yi jazaba fa so ake ka daina ganin kanka gaba daya, ka daina ganin kanka, to amma kuma ka zo kaga fanka kaga akwai sauran al'amura. Su da Allah, jama'a lalle ya kamata mu nemi ilimi, dariƙa a nemi ilimin sa, a nemi ilimin addini. In za ku iya tunawa Maulana Shehu Tijjani radiyallahu anhu, Shehu Tijjani in za ku bi tarihin sa gaba ɗaya za ku ji an ce muku Shehu Tijjani ya haddace Qur'ani yana ɗan shekara 7, haka ne ko? Shehu Tijjani aka ce wata ruwaya ta ce yana ɗan shekara 20, wata ruwaya ta ce yana ɗan shekara 27, aka ce Shehu Tijjani sai da ko 25 sai da ya haɗa dukkan ilimai na shari'a, dukkan wani ilimi da ka sani, tauhidi ne, fiqhu ne, hadisi ne, usulul fiqhi ne, mustalahul hadisi ne, duk wani ilimi da ka sani, arabiya ce, lugha, komai da komai, Shehu Tijjani yana gudun waɗannan shekarun, bai kai shekara 30 ba Shehu Tijjani ya haɗa dukkan wani ilimi, sannan yana ɗan shekara 7 ya haddace Qur'ani. Yau kai kuma da sunan kana bin ɗariƙarsa, in an zo an bawa mutum baki, in yan mare su ba waihi, in ya jama wani irin baki, sai ka je ka ɗora hannu a kai, karasa me dalili, kuma yana jin wai yana da awan, yana bin ɗariƙar Shehu Tijjani. Wannan da gyara, Shehu Ibrahim radiyallahu anhu kuma ya yi shehu ta haddi, abubuwan da muka yi kwanan nan kwanaki, karatuttukan da muka yi, wasu da suka nuna Shehu Ibrahim yatsa, suka ce Shehu Ibrahim bai isa ba, wasu na neman su tsunguri Shehu Ibrahim a Arabiya, muka ce nuna yatsan mu karya, kuma mun karya har yau ya kasa miƙar da yatsan ya nuna kuskuren Shehu Ibrahim a Arabiya. To in an zo ana batun ilimi Shehu Ibrahim an zo, ka gane shu Ibrahim ba imma bane ba tsiran karshen tsinke bane shu Ibrahim sune waɗanda suke gaban wuta wanda suka kwashi ilimin annabi yanda ya kamata so kai ma ya kamata ka zamanto haka alal aqalli wai an ce kai koyi da manyan mutane ko fatashabbahu menene in lam takunu mislahum inna tashabbaha bil kirami falahu kai koyi da manyan mutane ko da ba za ka zamanto irin su ba domin koyi da manyan mutane rabo ne a cikin koyin ma anan ake samun dukkan alkhairi a cikin koyi anan ake samun dukkan alkhairi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana koyi anan dukkan wani alkhairi yake dan haka mu tsaya a gurin da maulan mu Shehu Ibrahim ya tsayar da mu kuma shari'a annabi Muhammadu ta tsayar da mu maulan mu Shehu Tijjani ya tsaya Shehu Ibrahim ya tsaya ya ishe mu ishara kwanan nan wannan da hakika da ake maganan sa ana ta cewa mai suna taka lafiya da sauransu ya fito yayi cassette shi kansa ya ga abubuwan da ake yi ya ga hoton wani dan hakika da ya ga hakikar sa ta fi hakikar sa girma shi ma ya ga dan hakikan ashe akwai dan hakikan hakika ni ban yadda da wannan baba sai muka ce to alhamdulillah duk da mun san cewa in kana jin waƙoƙin sa yana bude waƙoƙin sa zaka ji akwai shedananci a ciki akwai shedana hunaka ra'ihatun min at-tashaytun fi qasaidihi akwai dan wani kanshin shedanci a cikin kasidar sa to ƴan uwa ya kamata kar ku zauna kai kuna rike cirbi ana gaisu a shehu ya amsa maka me kaje makaranta alaji kaje makaranta ba abin da shehu zai amsa maka kaje makaranta shehu karatu yayi maulan mu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu an tambaye shi zaka ji yana magana na zauna a gaban wani wani na nayi karatu ga shehu malam Majjaja mun je gaban shehu da shi maulan mu Shehu Tsaro Usman Bauchi tambayar da shehu malam Majjaja ya fara mai ya tambaye shi a ina kai karatu shehu ya fara lissafa mai nayi karatu a wajen wani da wani da wani da wani shehu ya lissafa mai ashe kaga inda malaman mun nan sun yi kudirin cewon karatu ba zai fitar da su ba da ba za su yi abin da suke yi ba ko ba haka bane so da haka nima kafin maladi ya fara hura min usur barin sauri in karasa so sa'addan abu na biyu ƴan uwa kar a dinga wato fakewa bayan ilimi ka nemi ilimin shari'a to akwai ilimin da kuma zamani ya zo mana da shi da dole sai an tafi da shi kar ka yadda ka zamanto in ma shikenan kai ka riko muktasar ɗinka ahlarinka ka zo kai a masallaci ana malam gobe ina zaka je zan je wallahi ni kan karatun wannan laira ishe mu kawai mu dan gyara na sallar mu kaza kaza a malam inda Allah yana son karayi a laira ne karatun laira sai bakka a lairin can kai karatun laira amma tun da ya hanka doka duniya yana buƙatar lallai rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar dole sai ka nemi karatun duniya karatun duniyan nan kamar yadda Shehu Muhammad Nasir ya faɗa a samu a karanta shi yadda ya kamata ba wani matsala bane ya jawo muka shiga cikin matsalar da muke fama da ita a dariƙa yanzu musamman in ka cire dariƙa matsala ya hakika duk wani bangare in ka je zaka samu dariƙa ita ce koma baya zaka je kaga an je an yi taro gwamnati ta kira taro amma ana kiran taro wannan taron za a yi shi akan zakka ko za a yi shi akan azumi gwamnati ne ta shirya kawai sai kaga an turo wani muƙaddami ya zo da carbi da rawani aka nan kallame ka ni zan bude addu'a ne bismillah fatiha salatul fati alhamdulillah ba shi 100 yasa aljiyun sai tafi me haka can kuma sai kaga wani tanga wani wai dakta wanda ya zama profession akan zakka da dogon gemu yazo to alhamdulillah kamar yanda kuka sani zakka ana yin kaza da haka yana gama sai ya ce gwamnati ina kudin zakkan ki to wannan gwamnati don can ba shi 100 wannan sai ya ba shi miliyan kaman 20 ko 30 sai sa aljiyu ya tafi to me ya jawo irin wannan dole ne mutanen mu ya zamana sun bude ido sun waye duniya ba ta tafiya a haka ka zauna ka rike carbinka kankam kar kai wasa da shi kar kai yadda ka sake shi kamar yadda Shehu Nazif yake cewa ko wasun habi kisin aw bi jaybin falata kum biha mu'linan fil unqi khawfan li shurati alaji ka sa carbinka alju in ka ji kuma bokon nan an ganka can in an taba arabiya eh an taba wajen zakka gado kaza ka buge su dama naka ne ana zuwa wajen yes I am understanding what you are saying but ka gane yake canza yare haka ake yi amma in ya zamana kawai ka tsaya a guri daya kamar yadda maulan mu Shehu yake faɗa ne zai zamana baka da hannu biyu hannu daya kake da shi inda hannu daya kake da shi da hannu daya zaka ci abinci da hannu daya zaka wanke kazanta kaga kazanta ta shigo amma in hannunka biyu ne wannan muhammadiyya ka wannan bokonka kaga da wannan kake cin abinci da wannan kake wanke kazanta kaga tsafta ta shigo to dan haka dole jama'an mu mu bude ido da Allah da Annabi ayi karatu yanda ya kamata kar ya zamana kawai an dakule a guri daya babban matsalar da za ta baku abin da ya faru a Bauchi kwanan nan wanda ya gama dukkan garuruwa a cikin Najeriya gwamnatin jihar Bauchi wanda muna fada tare da cewa an ce ba hannun gwamnati amma mu muna kallon da dan laifin ta kadan ta dauko wani bawan Allah wanda kowa ya san shi jigegen dan izala ne makiyin dariqa ne makiyin bayin Allah ne makiyin zikirin Allah ne sunan shi ya hayayaru ta kawo shi ta ajiye shi a wani gurin da bai kamata a ajiye shi a wannan gurin balamin karibin walamin baidi ya tsaya daga cikin illar da ya fara yi mana shine change syllabus syllabus na karatun da ake koyarwa da kannan mu da ya, da wasu wanda suke abin nan duka a primary aka canza aka shigo da wani irin tauhidi wanda mu ba mu san shi ba aka koyi za a zo a koyawa kannan mu tauhidin Allah uku kaga wannan abin bai kamata ba mu mun karanta alqur'ani laqad kafaral lazina qalu inna allaha sannan kuma yanzu an kawo mana waito akwai Allah ilahu akwai Allah rabbu akwai Allah mai asma'u wa sifatu sannan kuma mu ɗan dariqa muna kallo to an samu wasu daga cikin mu sun yi yunkuri sun dakula abin to kuma kwanan nan gashi a cikin makarantar shehi ya zo ya turo da takaddan cewa a hana wazifa yau da ƴan uwan mu jama'an mu sun yi karatu koda ba su ne akan kujeran ya hayayara ba don Allah don annabi suna kusa da shi ya ise yi wannan tabargaza bai sai wannan tabargazan ba amma ta kai a ce wai sai irin maulan mu shehi ne zai yi magana kaman wannan kaskantacce ya zamana maulan mu shehi yana magana kansa waye shi to ba wani abu bane ya jawo yanda muka yi sakaci muka bar abubuwa muka bar shiga gwamnati muka yi dan haka mutanen dariqa da Allah da annabi idan ku ya bude ayi abu a waye ayi karatu yanda ya kamata ai karatu yanda ya kamata kuma in kun lura za ku ga dariqan nan taku ita ce take da dukkan wani falala da dukkan wani abu da in an ce karatu har wannan kaskantacce zo wai shi ya je ya zama professor Islamic studies professor me alaji duk abin da han out ne in ka je ka ritsa shi yanzu malam ka je ka samu professor muna nan irin professor irin su wanda ni na ganshi professor na Islamic studies ya zo yana karatu yana cewa innal umara'a akrahuna ala kitabatil hadisi ka duba wani irin arabiya baubanci professor to irin zai ya yaran ne fa sai ka dauka wani ilimin addini suka sani ba san komai ba ya hana wazifa ali galmisau malami karka tashi ina da minti 5 ina kallon agogona ka zauna kawai ina da minti 5 zauna ka ci min minti 2 a minti 5 ne ina kallon agogona ka zauna kawai a ni a da agogona na fara gashi ina sai sa ba ina yi ina haka ina ka fara ka tsayar da maganarka da kwata ne ka tsaya abin da yake akwai ƴan uwa za ku duba duk gidaje kamar yanda Maladi ya faɗa babu gidajen da ba sa fitar da dalibai da mutane masu karatu mu ne muke da zawiya a ƙasar nan wacce zawiya ce ɗaya duk shekara tana fitar da muhaddatan alqur'ani 50,000 50,000 zawiyar da Shehu Tijjani Zangon Bare-bare ya kafa ƙarshe ta koma hannun Shehu Malam Mai Hula yanzu ta koma hannun Shehu Malam Haruna sa'annan makarantu na Maulana Mushedaro Usman Bauchi yana da makarantu a cikin ƙasar nan kawai badda wasu gurare sama da 200 makarantu da ake karantar da karatu to amma wannan yana ɗaya daga cikin hasanar dariqa amma yanzu kaga wani kawai yazo da sunan wai cewa yana nuna wa mutane ya san me yake yazo yana nema ya bata mana al'amura to dan haka gaskiya wannan challenges ne akan mu matasa na cikin dariqa in mun ga za mu tashi mu gyara fani'ima in kuma aka ga za a ci gaba da bacci to shikenan juruhul layali malawun na dabibu waishul fatabil jali laysa bitibu to da haka dole a karanci ilimin gharb yanda ya kamata sannan daga cikin a karanci ilimin likitanci ilimin falsafanci kere-kere amma na ce likitanci karka yadda kana mazaunin dan dariqa ka je kana karanta wani ilimin likitanci ana zuwa wallahi tallahi wannan zamu kuna ji ana radio ana tallan su a radio zamu ba ku magani akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan damfara ne amma a zamanance kar ku yadda da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha an tambaye ta aka ce nana Aisha ta ina kika koyi sanin magunguna tace saboda yawan likitocin da suke zuwa gurin manzo Allah yanzu zai maka likitanci da mu'jiza yake maka likitanci ba da magani yake dauka ya baka ba in ya dauki magani ya baka haka ma'ana bai kai ya warkar da kai ba kenan sai da wasu dan magani annabi magani ba ya shiga tsakani kamar yanda wani sahabbin sa an cire mai ido sahabbin yana zuwa ya ce ya rasulullahi an cire mai ido annabi ya kai kama idan fail yana ne likitancin manzo Allah kenan an fahimta sai dina Ali ya zo idan sa baya gani ramadu ga kwantsa ga komai manzo Allah yana yin haka fatafala alaya annabi ya yi topi shikenan idan ya ware wannan shine likitancin annabi su za su iya yi to kar ku yadda da ruda na ga wani yana fadin wai zamu bada maganin riqiya wai yana baka in ka zo riqiya ka rike nan kar ka rike nan kaman tanan aljannin zai fita ya ilahi kaga wannan shiririta ne kuma abinda suka kafirta iyayenmu da malamanmu zaka je ayi maka addu'a a ruwa ko ayi magani a baka sun kafirta iyayenmu akai yanzu kuma sun dawo sai kaga kawai ka je wani chemist wai islamic chemist sai ga mutun ya maka wani da dogon gemu tuf 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 a cikin ruwa ya baka Allah ya yaye insha Allah ta sha a shafa mata a jiki kaga wannan ya dawo bokanci bokaye ne sune bokaye ko ba haka bane so dan haka ƴan uwa ya kamata abin nan sannan daga cikin mai magana Sheikh Malam Burhanu magana sauraron interview yawa Sheikh Malam Burhanu yayi magana akan wato kasancewar muridi sadiki da sauransu to wannan ma abu ne mai kyau daga cikin mutum ka zaman to muridi sadiki kasancewar ka muridi sadiki ya zama na zahirinka shine badininka karka dinga mu'amalantan ƴan uwanka a zahiri sumusumu a badini kuma kana cutar da su wannan ma bai zaman to muridi sadiki ba sannan daga cikin muridi sadiki ka zaman to mai halaye nagari wanda ba hasada ba kyashi wala takun hasidan shakhsan ala ni'amin salil ilaha allazi ataahu yutika karka zaman to kana dan uwanka hasada abinda Allah ya bashi ka tambayi Allah Allah baya bacci kai ma zai baka an gane sannan daga cikin kasancewa muridi nagari kyautata zato kyautata zato ka kyautata zato manzo Allah ya ce akwai halaye guda biyu wanda ya ce akwai in mutun yana son ya kasance ka zaman to kana da husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah sannan kuma akwai hali mai muni su zanni billahi wa su zanni bi ibadillah da haka da Allah ya ɗan dariƙa ya zaman to kanmu muna waye muna tafiyar da al'amuranmu a cikin ilimi a tsari yanda ya kamata ba kuma dariƙa karka ce zaka yi dariƙa based on yanda zuciyarka ta raya ma a'a kai dariƙa based on yanda aka sa ka'idodinta da sharuɗodinta shine zai jawo mu rabu da ƴan hakika mu rabu da su taka lafiya duk da dai ya dawo ciki muna mai murna yace ya fita alhamdulillah you are welcome taka lafiya da sauran ƴan uwa dai gaba daya da haka Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana arziki albarkan Shawmat Tijani radiyallahu anhu muna roƙon Allah Allah ya tsarkake zahirinmu da badininmu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri yawmiddin al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi a cikin maganganun da malai ya faɗa zan dan yi bayani dan kadan a cikin nukdodi guda biyu da ya faɗa abu na daya da yayi maganan cewa ya kamata mu zama a cikin sakafa akwai wani babban shehi a kasar Niger ana ce masa Sheikh Barhama dan Sheikh Abubakar Shota mun kai masa ziyara yake gaya mana wani magana mai sosa rai akan tafiyar mu ta tijaniya yace wannan abu na rashin tsari namu na dariƙa yace ba na ƙasa ɗaya bane yace na nationwide na ba na duniya ne gaba ɗaya yace akwai wani taro da yaje Bariya shi da kansa yana wurin a Morocco aka yi wannan taro yace duk wani wanda ka sani international scholar wanda baba wahabiye ba ba dan shi'a ba sun je wannan taro a kuma gaban shugaban kasar Morocco yace manyan wanda ruwa da tsaki na musulunci yake hannunsu suka ce suna so su gaya ma sufaye musamman ɗan dariƙa suka ce musulunci yau gaba daya ya dawo hannun dariƙa ne suka ce saboda dalilai guda biyu dalilin daya suka ce ba wani mutum daya da zai kalli ba wahabi a yau yace zai musulunta saboda irin ta'addancin da suke yi da sunan musulunci yace turawa ma gaba daya in an ce musulunci irin na wahabiyawa za a yi suka ce wallahi ba za su karbi musulunci ba sai suka ce to amma suna da tambayoyi ga mu ɗan dariƙa manyan shehunanmu da suna zaune gaba daya suka ce a matsayin ku na ɗan dariƙa muna tambayan ku ina ku ko ne musulunci yake hannunku amma ba ku shirya ma zamani da gudanar da addini based on zamani ba suka ce ga tambaya na daya yanzu ina kuke da international television wanda yake yada addinin musulunci da sunan dariqa duk duniya gaba daya. Aka ce gaba daya ba a samu guda daya, wannan television guda daya na dariqa ce wanda tana yada addinin musulunci da sunan dariqa babu. Suka ce na biyu, ina ne ungiyoyinku na duniya na ƙasa da ƙasa, international me ake ce musu, association ko, wanda suke kai idan wani annoba ko wani bala'i ya afku a wata ƙasa, wannan dariqa ne za ta dauki jirage, ta dauki motoci, ta tura domin ba da taimako. Nan ma ba samu ba. To nan shugaban ƙasar Morocco yace sai ya ji abin ya taba shi, sai ya ce to yanzu abin da za a yi, ya bada wuri guda biyu, yace aje a kawo masa, aje a rubuta masa television guda biyu wanda zai dauki nauyin su gaba daya. Yace daya za ka fata a Morocco, ita ta rinka turawa kasashen turawa gaba daya, Faransa da sauran kasashe, daya kuma za ka fata a Egypt ta rinka tura ma Asia. Yace ko nawa za a kashe wa'annan television iya zama duk duniya ana kama su da sunan addini da kuma tafiyan dariqa. Yace amma ba a yi watsa taron ba sai da aka samu sabani, shine su mutanen mu na kasar Nigeria, Niger, suna kallon cewa tuna tijjanawa sun fi yawa a Nigeria, ya kamata a ce an samu television din ne a Nigeria ba a Morocco ba. Yace kuma gashi ya bada umurni a ji a kawo yayi endorsement cewa ya yadda zai dauki wannan nauyi. Yace har yanzu ba a samu matsaya guda daya ba. Yace to saboda haka su dai kaman can kasar Niger yanzu dole shehun su ya sa sun hada kudi za su international television wanda al'umman kasan su za su dauki nauyin ta. To kun ga wannan muna da daya daga cikin matsalolin mu, amma matasa mu dinka tashi muna yin wayannan abubuwa, mu tashi mu yi kokari akan wannan. Malami na gaba shine Malam Ahmad Isa Jaja, sannan kafin ya dan tashi minti daya magana.